Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani haske dangane da bambancin mulkin shugaban kasa da Prime Minister. Mai tambaya, Malami Kura, garin Sarkin Noma a jihar Yobe, Najeriya. To idan mai tambayar Malam Malami Kura da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga kashi na farko na ansar da wakilin mu a shiryar Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibbo Adama dake Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda yace
wato Prime Minister da kuma shugaban kasa duka dai shugabanni ne, duka su bi shugabanni ne. Inda tsarin mulki ya tanadar za a kira wannan Prime Minister, sai a kira shi Prime Minister. Inda tsarin mulki ya tanadar a kira wannan shugaban kasa, kuma a kira shi shugaban kasa. Sai dai babban bambanci tsakanin su guda biyu, shi gwamnatin shugaban kasa ana kira da shugaban kasa mai cikakken iko, sa'annan Prime Minister kuma shugaban kasa ne, amma yana da wani wa'ansu abubuwa watakila wancan shugaban kasan yake da shi bai da shi.
To dakta, kamar menene shugaban kasa yake da shi wanda Prime Minister bai da shi, kuma menene Prime Minister yake da shi wanda shugaban kasa bai da shi? Misali,
alal misali, zaben shugaban kasa ana zabe ne na gama gari, wanda kasar gaba daya za ta zabe shi a matsayin shugaban kasa. Sa'annan shi Prime Minister kuma a tsarin mulki na England wanda mu muka taba yi, ba zaben gama gari ake masa ba, ana zaben sa ne a matsayin Prime Minister lokacin da yake zabe a mazabarsa na gundumar da ya fita, wato daga cikin ƴan majalisu, anan ake zaben Prime Minister. Misali, in an yi zaben senatoci a Najeriya, in sun je Abuja sai su zabi ɗaya daga cikin su ya zama Prime Minister, wannan shine ake kiran Prime Minister. To amma yadda shi matambayi zai gane, bari in fara fassara masa yadda Najeriya ta gudanar zaben Prime Minister, wannan tsarin mulki na iri na Prime Minister Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce. Sa'annan daga baya ne muka dawo tsarin mulki da muke amfani yanzu, wanda shugaban kasa yake da cikakken iko, wanda ake zaben sa a duk mazaba a Najeriya. Na farko, Najeriya ta samu yancin kai a 1960. A wannan tsarin mulki da ita England ta shimfida mana ne irin tsarin mulkin nasu gaba daya. Prime Minister, zaben Prime Minister lokacin akai tsarin mulki, wato da turanci yake kiran parliamentary system of government. Don haka da aka samu yancin kai a 1960, wannan tsarin muka fara an yi zabe na shugabannin majalisu na Najeriya gaba da suka haɗu a Lagos. A wancan lokacin Lagos ne headquarter Najeriya, suka haɗu a Lagos. Daga cikin ƴan majalisu wanda jam'iyyar su ta firin jayi, dama haka tsarin mulkin ya tanadar, wanda jam'iyyar su ta firin jayi, daga cikin su ne za a zaba Prime Minister, daga cikin su ne za a zaba shugaban kasa. Amma wancan tsarin mulkin shugaban kasa a wannan wuri, shugaban kasa ne kawai na ceremonial president, wato na buki sunan sa, bai da cikakken iko a wancan tsari. Don haka da aka yi zabe a mazabu a jihohi a cikin Najeriya, wato Northern Najeriya da Eastern Najeriya da kuma Western Najeriya, suka haɗu a Lagos, babu jam'iyya guda ɗaya wanda take da ƙarfin iko da zata zabi Prime Minister ita kadai, domin sai mutum yana da ƙarfin iko da zai zabi Prime Minister shi kadai, wannan party zata zaba. Don haka suna buƙatan alliance, abinda ake cewa su yi auren juna. Da aka yi alliance, an yi alliance tsakanin party guda biyu ne, NPC daga arewa, wato Northern People Congress, tare da NCNC, wato National Council of Nigerian Citizens, daga can Southeast Nigeria under leadership of Dr. Nnamdi Azikiwe. Su suka yarda suka yi aure tsakanin wannan party guda biyu, daga cikin su sai aka zabi Prime Minister, wanda mafi karfi kenan, wanda yake da karfin iko na gwamnati. Aka zabi sa Abubakar Tafawa Balewa ya zama na farkon Prime Minister a tarihin Nigeria, wanda kuma ba sake yi ziba zuwa yanzu. Sa'annan aka zabi shugaban kasa, har a wancan tsarin ma akwai shugaban kasa, amma shugaban kasan bai da cikakken iko. Shugaban kasa ne na jeka na yika, wanda da turanci ake kiransa ceremonial president. A wannan lokacin sai aka zabi Dr. Nnamdi Azikiwe, shine ya zama shugaban kasan Najeriya, amma na buki ne ake kiransa. In akwai bukukuwa a Najeriya, shine zai jagoranci bukukuwa kamar yaya, wani irin bukin rantsar da shugaban kasan, Prime Minister kenan, shine zai jagoranci rantsar da su. Haka kuma in an yi baki daga waje, irin su ambassadors da dai manyan baki da da za a yi daga kasan waje shine zai je ya karbe su daga iyaku da kawo su cikin gari ya kawo su wurin gwamnati shine ayyukansa na shugaban kasa a wancan lokacin Dr. Nnamdi Azikiwe a tsarin mulkin prime minister kenan wanda ake kiran parliamentary system of government
to doctor da aka yi wannan hadakar kuma aka yi wannan shugabanci na prime minister da kuma na shi shugaban kasa na biki wato kamar yadda ka bayyana yaya kuma lamarin ya gudana an ci gaba da yin shi bisa tsari ko da hanzo an dan samu tasgaro daga baya
to da aka yi mutane biyu din nan jam'iyyar su ta dauka su suka yi hadaka wato Marriage of Alliance suka yi hadaka sai ɗaya koki prime minister ɗaya kuma aka ba shugaban kasa sauran mutun ɗaya in za ku iya tunawa akwai AG shi kuma kargashin Chief Awolowo
to doctor shi ma Chief Awolowo yana cikin waɗannan waɗanda suke da mulki na prime minister da kuma shi shugaban kasa na bikin kenan ko dai
shi bai hada gwamnati da su ba don haka shi ya zama shine babban dan adawa a gwamnatin Najeriya a tsarin mulkin na First Republic an ga gargashin jam'iyyar nashi na AG to wannan tsarin mulkin illar sa daya ne za ku zabi prime minister a yau gobe in an gaji da shi za a yi sallaman sa
to data in an gaji da shi za a yi sallaman sa kuma ko me yasa ko dai haka tsarin yake
domin ba zaben gama gari aka masa ba zabe ne wanda ƴan majalisu a Lagos suka zabe shi duk ran da suka ce sun ishe shi kuma za su cire shi su sake zaben wani daga tsakanin su kawai ba za su nemi ko shugaban kasar ma bara a nemi ga aji bakin sa ba in dai jam'iyyar ta samu matsala a cikin ta in jam'iyyar ta samu matsala a ciki aka samu rarrabu kar kauna tsakanin ƴaƴan jam'iyyar wannan inda prime minister yake wa'an su suka ce ba sa son shi daga ran da suka ce ba sa son shi ko kuma a wannan lokacin da suka ce ba sa son shi za su yi su nemi wani ɗan jam'iyya su hada kai su hada kai za su kore shi za a cire prime minister
to yanzu da ta yanzu hakan kana ga akwai wata mamora ko ko wani annashuwa ko wani jin dadi haka
in jam'iyyar zan ta ci gaba da cin zabe a Najeriya ko kuma ko ina ake yi kuma mutumin prime minister nan yana cin zabe a mazabar sa wato gundumar da ya fita daga jihar da ya fita zai iya yin shekara 30 yana prime minister ba wanda zai iya cire shi domin tsarin mulkin ya tanadar prime minister zaben sa za a yi a majalisa duk lokacin da party sa ya ci zabe zai iya zama prime minister don haka babu tsarin dokan da yake zai shekara 4 ya tafi ko shekara 3 ya tafi ko shekara 8 ya tafi a zai iya yin wata daya a cire shi sati biyu a cire shi in farko awa daya ma zai iya yi a ce an gaji da shi a cire shi to kaga wannan akwai masifa a ciki so wannan shine tsarin mulki na prime minister wanda Najeriya ta taba yi shekaru da dama da suka wuce da aka samu aka sojoji suka shigo cikin mulki suka karkashe wayannan mutanen da na kirga muku irin su tafawa balewa Ahmadu Bello Kisa Akintola da sauran manyan sojojin Najeriya a January 1966 Najeriya ta koma gargashin sojoji na shekaru da dama.
To doctor, yaushe ne kuma Najeriya ta sake dawa kan mulkin demokradiya na zaben shugaban kasa na gama gari wanda yanzu haka Najeriya ke kanta.
A shekarar 1979 lokacin da Najeriya ta sake koma karkashin mulkin demokradiya to a wannan lokacin sojoji suka je suka aro gwamnatin irin na America suka kawo a Najeriya wato presidential system of government wannan tsarin mulkin shi kuma ya tanadar da shugaban kasa mai cikakken iko wanda shi kare yake da iko na governance na Najeriya gaba daya kuma anan shi shugaban kasa zaben sa ake yi na gama gari gaba daya wato gama gari in the sense that in za a yi zaben shugaban kasa duk mazabu a Najeriya da muke da su sai an je an kada kuri'a na shugaban kasa a wurin wanda kowane jam'iyya ya ci to wannan shugaban kasan da ya ci zabe a wannan tsarin mulkin shi tsarin mulkin ta zai shekara 4 ne ba wanda zai cire shi da sauki
yanzu da ta shi shugaban kasa mai cikakken iko yanzu a Najeriya idan aka riga aka yi zabe aka koka da kuri'u jam'iyyar sa ta ci ya dare kanka riga mulki babu wata hanya da za a bi a cire shi kenan
akwai hanyar cire shi amma yana da wahala ba a taba yi a Najeriya ba ba a taba yi a kasashe da dama a duniya ba in an zabe shi yana da karfin ikon shekara 4 bayan shekara 4 kuma yana da karfi ya sake neman wannan tafiyar a tsarin mulkin namu na Najeriya yanzu ya sake yin shekara 8 in yayi shekara 8 ya gama to tsarin mulki ta da kuma ko duk Najeriya ba wani wanda yake da gata irin sa bare sake komawa wannan kujeran ba to kaga nan bambancin a wancan zai iya shekaru da dama mutane suna da bukata a nan kuma ko shi kadai ake bukata a Najeriya in ya shekara 8 ya kare ba zai koma ba wannan shi tsarin mulkin da ake kira presidential amma wannan shugaban kasan fa kamar da na ga muku shi mai cikakken iko ne
To dukka shi shugaban kasa mai cikakken iko da ake tabbato akai yaya bambancin ayyukan su yake da wancan shugaban kasa na biki da kuma prime minister? Akwai bambancin ayyukan ne? Akwai abin da aka saba aka canja ko dai a'a abun yana nan kan yadda waɗancan suka dora a baya?
Duk ayyukan da ka sani wanda ake yi a wancan tsari na prime minister da muke da shi da kuma shugaban kasa a wancan wuri, to duk tsare-tsaren an kawo an jibga mashi shugaban kasa mai cikakken iko anan. Shi ne shugaban kasa, shi ne mai tare baki, shi ne mai karban baki, shi ne mai ceremony, shi ne duk abin da kake bukata a matsayin sa na shugaban kasa shi yake wa ƴan Najeriya da kuma kasashen da suke irin wannan tafiyar. Najeriya ta are wannan tsarin mulkin ne daga America a 1979 suka dauko shi suka kawo anan, shi muke yi daga wancan lokacin har zuwa yau. Ari mulki da Najeriya take amfani da shi kenan. A wannan tafiyar shi shugaban kasa kamar yadda na gaya muku yana da karfin iko na shekara 4 zuwa 8 in Allah ya sanya da rabo. Cire shi a matsayin shugaban kasa yana da wahala. Akwai tsarin da aka yi na cire shi, wato za a iya a kai impeachment a National Assembly. A National Assembly ta yi impeachment nashi, za a kai kotu waye-waye da sauran abubuwa da za a ka shirya. To amma kamin a samu a cimma matsaya wurin cire siyana da wahala.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan bambancin tsarin shugaban kasa da prime minister da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola Adama, Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Julie Lazarus Gration, da kuma engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.